آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin huwacewarsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta Litinin ya 20 ga watan Shawwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mun sake haduwa wannan majalisi na Masjid Ali ibn Abi Talib dake Gandun Wambai dan ci gaba da darasinmu a wannan littafi na Tazkiyatun Nufus na Dr. Ahmad Farid hafizahullah. Muna roƙon Allah ya mana muwafaka. Darasinmu ya tsaya dai a cikin batun da aka ci gaba na muhasabatun nafs, wato mutum ya dinga yi makansa hisabi, ya auna ayyukansa da kansa, wannan zai bashi dama domin yin gyara. Mun ji cewa ita muhasabatun nafs an ce nau'an kashi biyu ne. Akwai nau'un min qabli al-amal, akwai nau'un ba'da. Akwai nau'in muhasabatun nafs da ake gabanin ay aiki. Mun ji yaya take kalamin Hassan al-Basri da fashin baki da wasu malama suka yi akan wannan. Mun ji bangarori ne, matakai ne har guda hudu wanda mutum zai auna aikin sa tun kafin yayi. Insha Allah idan yayi wannan, to da ikon Allah za a sami yin aiki wanda ya dace kuma saboda Allah. To bayan an riga an yi aikin, ana so mutum kuma har ilau ya sake jinjina wannan aikin nasa, ya ɗora shi a sikeli, ya duba aikin, shin aikin ya samu daidaito. To shi ne muhasabatun nafs ba'da al-amal, mutum ya yi ma wato rayinsa hisabi, yayi makansa hisabi bayan ya aikata aiki. Aiki ne ka yi shi bayan ya ci waɗancan ma'aune guda hudu na baya. To yanzu kuma bayan ka yi aikin sai kai waiwaye, wai Bahaushe ke cewa waiwaye a dan tafiya, to sai ka waiwaya baya, domin waiwaye ne zai nuna maka zangon da ka ci. Wa huwa thalathatu anwa, malai ce wannan bangaren shi kuma nau'i guda uku ne. Kaga qabla al-amal ya kawo mana waɗansu matakai, matakalai guda hudu in ba mu manta ba ko. To yanzu kuma bayan aiki nau'i guda uku ne muhasabatun nafs ba'da al-amal. Ahaduha, ɗaya daga ciki yace muhasabatuha ala ta'atin qassarat fiha min haqqillahi ta'ala. Mutum yayi makansa muhasaba akan ta'ad da ya yi ma Allah. Ta'a ga Allah shine mutum ya aikata abin da Allah ta'ala ya yi umarni. Da aka mutum ya yi sallah, mutum ya yi azumi, mutum ya sada zumunci, mutum ya yi abubuwa waɗanda Allah ta'ala ya ɗora a kansa akan ya aikata, musamman ababen da yake wajibabbu kamar wanda muka ambata: sallah, azumi, sada zumunci. Kaga waɗannan duka wajibai ne da Allah subhanahu wata'ala ya ce a aiwatar. Duk da cewa sada zumunci shi wannan haƙƙi ne kuma na makhluƙai, amma sallah da azumi haƙƙin Allah ne shi kadai, ba wanda yake tarayya da Ubangiji a cikin waɗannan abubuwa. Da sallah da azumi ba wanda yake da tarayya da Allah a ciki, ba wani wanda zai ce maka ya samu wata fa'ida a dalilin sallar da kai, ko wata fa'ida ta je kansa a dalilin azumin da kai. Haƙƙin Allah ne kawai, mahdhu haƙƙin Allah ne. Ba kamar misali yanzu aikin hajji ba, haƙƙin Allah ne kuma akwai haƙƙin mutane a ciki. Allah ce hadiyan baligal ka'abati, kaga aikin na Allah ɗin sai Allah ya ce akwai hadaya da za ka yi. Kaga hadayan nan idan ka je ka yanka ta, lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walake na lahu takawa minkum. Wazza'ata ake a sauran talakawa, miskinan da suke harami, su za su ci da kuma sauran muskine in waɗannan sun wadatu. Kaga wani ya samu haƙƙi a ciki makhluki, to amma waɗancan tsantsan haƙƙin Allah ne. To shine mutum misali yayi makansa muhasaba a cikin irin waɗannan ayyuka wanda yake haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala. Qassarat fiha min haqqillahi ta'ala, yawa kansa muhasaba cikin wata da'a wanda wato ya takaita. Qassarat fiha wato ya gaza, bai cika ƙwarya a cikin wannan haƙƙin ba. Min haqqillahi ta'ala, haƙƙin Allah. Falam tawaqqa'aha 'ala alwajhi alladhi yanbaghi, mutum bai aiwatar da aikin a bisa fiskar da ta dace ba. Mun gane kaman me kaman wani kwatance za a bayar. Mutum yayi aikin da'a amma kuma sai ya gaza wajen aiwatar da aikin, bai cika shi kaman yadda ya kamata ba. Gashi yayi amma bai cika masa ƙwarya ba, yayi tasgaro, an samu gazawa. Na'am. Eh, wannan eh haƙƙin Allah ne, amma kuma an bayar da shi a waɗansu mutane. Kamar yanzu a cikin abin da nake ambatawa na misalin da ne yanzu kuma dauki kaman sallah, ita ce mafi girman haƙƙin Allah a cikin musulunci ko? Mutum ya zo yayi sallah amma kuma sai zamanto da yana sallar yana ta tunani-tunani. Yana sake-sake, yana sake, ya saka wannan, ya saka wannan, ya saka wannan, ya saka wannan. Ya idan da sallar ta sai yana sake-sake. Haka na faruwa ga mutum ko? To kaga da'a ce yayi ma Allah, amma kuma haƙƙin Allah ne khushu'i ciki, ya halarto da girman Allah, zuciyarsa ta takaita wajen girmama Ubangiji subhanahu wata'ala da ganawa da Allah. To yanzu sai aka samu tasgaro, yayi da'a amma kuma ya takaita, yayi tasgaro cikin cika haƙƙin Allah a wannan da'ar. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata sallah, mutum idan yayi zaka ga wani yana da ushirunta 1/10, wani yana da sudusinta 1/3, wani yana da nisfinta. Haka nan ma'ana wani ma zai sallar bashi da lada, an dai rubuta masa wane yayi sallah, ya yi da da'a abinda aka ce yayi, amma kuma ai dan riba ake kunu ko? To yanzu kuma sai ya rasa lada. To wannan bangare na farko ke na muhasabatun nafs, wato lokacin da kai aiki na da'a sai ka bayan ka yi da aikin sai ka waiwaya, shin aikin nan ka cika ƙwarya a cikinsa? Shin Ramadana da ta wuce muka yi azumce shi sai mutum ya tsamda ransa, waɗanne ayyuka ya dinga yi wanda aka hana a aiwata cikin Ramadan? Yayi ƙarerai, yayi shaidar zur, yayi maganganu irin na zur, ƙagen magana imma da bakinsa ko kuma ta Facebook, yayi faɗace-faɗace da wasu, watakila wani ya tunzura shi ya kasa haƙuri an yi faɗa. To kaga wannan in har haka ta faru, da'a ce yayi amma kuma qassarat fiha min haqqillahi ta'ala, ya takaita haƙƙin Ubangiji a ciki bai cika shi ba. Falam tawaqqa'aha 'ala alwajhi alladhi yanbaghi, bai aiwatar da ita a fiskar da ta dace ba. Wa haqqullahi fi da'ati sittatu umurin, to mu sani haƙƙin Allah wajen da'a wasu abubuwa ne guda shida. In an ce haƙƙin Allah a cikin da'a, to sun tattara akan waɗansu ababe ne guda shida. Wahiyya su ne, na farko al-ikhlasu fil amal, tsarkake niyya, a tsarkake niyya saboda Allah ɗin. Ala lillahi ad-dinul khalis, addini wanda yake tacacce shine na Allah. Wanda ba tacacce da kyakkyawan niyya ba, tsantsa, to Allah baya buƙatarsa. to kaga mutum zai yi kansa muhasaba na farko akan aikin shin ya samu tsarkin niyya wajen yin aikin ko kuwa akwai ta manufa daban wacce take ta duniya sannan na biyu wan nasihati lillahi fihi nasiha ga Allah a cikin wannan aikin menene nasiha ga Allah girmama ubangiji subhanahu wataala cika ma Allah haƙoƙinsa haƙoƙinsa na jalala haƙoƙinsa na kadaituwa haƙoƙinsa na rububiyya haƙoƙinsa na asma'u wassifat a cikin waɗannan aikin da mutum zai yi ayyukan da zai cika ma Allah waɗannan shine an-nasihatu lillahi kuma bisa umarnin da shi Allah din yayi to mutum sai ya waiwaya kan aikin sa shin aikin ya cika wannan ƙwarin na farko an yi shi domin Allah din na biyu an kadaita Allah subhanahu wataala a wajen zatin sa da siffofin sa da kuma sunayensa an cika ma ubangiji tauhidin sa cikin aikin sannan na uku wato shine wa mutaba'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga cikin haqqullahi fidda'a kabe annabi shi yasa Allah ta'ala yace may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wanda yabi annabi to fa yabi Allah ne kai ne yanzu ka aika wani ko shugaba sai aiko sarki ya aiko misali wani ana kiranka sarki ya ce ka tashi ka je waje kaza ana neman ka a waje kaza ko ka aiwatar da kaza a waje kaza shin yanzu yana daga cikin biyayya a sarki ka bi abin da dogari ya zo ya gaya maka ko mutumin fada ko baya ciki tunda ya ce sarki ne ya aiko shi to don haka yanzu idan ka yi wa biyayya a shi wannan dan aikin sarki a wa kai wa biyayya a sarki kai wa biyayya to don haka yana daga cikin haƙƙi na da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda annabi ya karantar to haka za a yi ga dan sakon Allah wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da qur'ani inji Allah ta'ala dan kewa mutane bayanin abin da aka saukar musu annabi shine yake da haƙƙin yayi bayani kuma yana da haƙƙin abishi akan wannan dalilin da ya saka kenan a cikin ayyuka annabi ke ta umarni a ce abishi 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 sallu kama ra'aytumuni usalli da Allah ya ce wa aqimus salata to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli takanatta sama Allah ya aika malaika jibril yazo kawai ya annabi sallallahu to shi kuma sai yake yi wa mutane sallar sai ce to ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi yanzu da Allah ya ce wa aqimus salata in baka bi sallah kai ta yadda annabi yace ba ka bi umarnin Allah na aqimus sala baka bi ba to shi saka yana daga cikin haqqullahi fidda'a mutaba'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam shi saka kake ga malaman sunna kullun suna cewa duk abin da za a yi ka aikata abinda magabata suka hakaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na hudu wa shuhudu mashhadil ihsan mutun ya halarci matsayi na ihsani menene matsayi na ihsani menene ma huwa ihsan da malaika jibril ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akhbirni anil ihsan sai ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bautawa Allah kaman kana ganin sa wannan yana daga cikin haqqullahi fidda'a shi saka malam mai ahlari Allah masa rahama yana cewa idan zaka tafi zuwa ga sallah wa idza qumta ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha har yake cewa ta'ahhab li muraqabati maulaka in ka tashi zuwa ga sallah ka kore duk wani tunanin duniya a zuciyarka, ka kintsa dan ganawa da mahaliccinka. Yanzu in zaka shigo masallaci kaddara ka zo ganawa da Ubangiji ne, halarto da wannan abin a zuciyarka. To wannan yana daga cikin haqqullahi fi da'a, ma'ana kenan muhasabatuha ala da'atin qassarat fiha min haqqillah. Zaka waiwaya shin sallar ka ka halarto da girman Allah a ciki, koko kana tunane ne lissafi kake yi, kana lissafe. To kaga mutum in yiwa kansa muhasaba ta nan, sai ya ga cewa wannan sallar ta saka mu abin, akwai abin dubawa. Sai ya riga ganin ma cewa shin sallar nan ma ta karbu kuwa. Duk mutumin da yake tsoron cewa ni sallah kwata-kwata ka rabu, kana ga cewa zai sakaci wajen kokarin gyara ta a gaba. Wa shuhudu minnatallahi alaihi, sannan da halartowa ni'imar da Allah ta'ala ya yi gare shi, wato lokacin da kake bautar Allah subhanahu wa ta'ala, haƙƙi ne na Allah. Ka rika sanin bautan nan da kake ma Allah ba alfarma ka masa ba, Allah ne ya datar da kai zuwa ga musulunci har kake bauta masa. Kuma yanzu kai samun dacewa ka bauta ma Allah ma ni'ima ce Allah ya maka, haka ne ko? Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan minhum. Allah ya yi ni'ima ga mu'mina lokacin da ya aiko musu manzo. Don haka shari'a da Allah ta'ala ya yi ba wa mutane musulmi ni'ima ce. To mutum haƙƙin Allah ne wajen da'ar da kake masa, kada ka ga cewa alfarma kai ma Allah, a'a ni'ima ce da Allah, sai ka halarta wannan a zuciyarka. Sannan wa shuhudu taqsirihi fihi ba'da zalika kullihi, mutum ya halarto cewa ko da ya cika ƙwarya, ko da yana ga cewa babu khalal a cikin bautar da yayi, ya rika jin cewa shi fa ya gaza a haƙƙin Allah, ya rika jin shi fa ya gaza. Jin ka gaza din nan zai rika sanyawa kana roƙon a amsa, jin ka gaza din nan zai sanya kai ƙoƙarin ci gaba da gyarawa, jin ka gaza din nan shine zai sanya kullun ka dinga ƙoƙarin roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da kai akan hanya madaidaiciya. A dalilin haka malai ce fa yuhasibu nafsahu hal waffa hadhihi almuqamati haqqaha, in har mutum ya da waɗannan ma'aunai guda shida na haƙƙin Allah a cikin da'a, to kenan duk da'ar da bawa yayi zai riƙe wa kansa hisabi, shin ya kwacika waɗannan matsayi, waɗannan matakai, ya cika musu haƙƙoƙinsu. Al-ikhlasu fil amal, shin ka raira karatunka saboda a ce ka iya, shin ka yi kyautan nan dan a ce ai sakhiyun, mai kyauta ne? Kaga mutum ya ɗora kansa a ma'auni na ikhlasi. An-nasihatu lillahi, shin ka hadarto da girman Allah a lokacin da kake aiwatar da ibada, shin ibadan nan da kake yi ta samu dacewa da yadda annabin ya ce a yi, shin ka halarto cewa Ubangiji ta'ala na gaba gare ka lokacin da kake aiwatar da ibadan yana ganinka, shin kana jin cewa wannan ibadar da kake yi ni'ima ce Allah ya maka har ka samu kake yinta, shin kana ganin cewa kai yanzu ka isa, ai Allah na cika maka haƙoƙinka, koko kana ga cewa ka gaza? To sai ka dora ibadarka a cikin wannan ma'auni, muhasabatu an-nafs kenan ala da'atillahi qassarat fiha min haqqillahi ta'ala. Nau'i na biyu na muhasabatu an-nafs ba'da al-amal, ko kuma watan shine yace an yuhasiban athani, yace an yuhasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan lahu min fi'lihi. Aiki ne wanda yake ba wajibi ba, kai bari ko wajibin ma wani lokaci matukan ba ya zamanto irin fardu ain irin sallah da azumi ba mutun yayi makansa hisabi akan aikin da baransa shi yafi alheri akan aikatawa mun gane to yan an gane abin misali mutun yayi wa kansa hisabi akan wani aiki da ya gabata wanda kuma shi aikin baransa shi yafi alkhairi akan yin sa kamar me ba gane ba kenan na'am barakallahu fik kawai misali mutum ya zauna kawai a dinga hira hiran nan babu gulma a ciki babu ƙarya a ciki babu annamimanci a ciki babu zunde a ciki kaga wannan duka haramun ne hira ce kawai aka yi ta nishadi wadda babu abin da yake na haramun a cikinta amma kuma an kashe lokaci ana yin ta baranta kai wani aikin da zai maka fa'ida shine yafi ka bar wannan hiran ka je kai tasbihi ko kai karatun alqur'ani yafi maka ko ma ka tashi ka je ka sada zumuncin da zaka samu lada yafi maka akan wannan hiran awa daya awa biyu ko da ku babu wani abu wanda yake na haramun cikin lafazin da aka fada to sai bawa yana yi wa kansa muhasaba a cikin irin wannan ayyukan hirar da kai sai ka waiwaya ka ga to ni ka yanzu zaman nan da ni inda a ce yanzu zama na yi a masallaci ina karatun Qur'ani watakila da na yi izu biyar amma na ɓata lokaci a cikin abin da ba shi da amfani sai kana wa kanka irin wannan muhasaba aiki ne ka aiwatar babu zunubin ma a ciki to amma baransa shi ne fa alkhairi akan aikata shi to mu ce wa kansa muhasaba akan irin waɗannan ayyuka sai ka dinga dora ayyukanka a ma'auni shin akwai wata fa'ida da an samu a ciki ai yanzu kamar dan kasuwa ne dan kasuwa zai je shi sai abinda ba zai ci riba ba ha ya sayo kaya ya san ba zai ci riba ba kawai zuwa aje kuma ya fadi dan kasuwa ba ya san haka kai ko ma a ce ya sayo kaya zai mai da kudin sa bai cika san haka ba ya fi so ya sai kayan da idan ya zo sai dawa zai san riba الثالث نوع نوكو نو محاسبة النفس بعد العمل دام يتشوه ثلاثة أنواع نوكو شين أن يحاسب نفسه على أمر مباح لما فعله وهل أراد به الله تعالى والدار الآخرة فيكون رابحا أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به mutum yayi makansa hisabi yayi makansa muhasaba bincike na kididdiga a kayan aiki wani al'amari ne wanda yake halal abu ne wanda yake halal amma sai makansa muhasaba lima fa'ala me yasa kai aikata gashi halal ne amma sai ce me yasa ya aikata aikin nan ba wai me yasa ya aikata dan me ya aikata ba a'a akan me ya aikata shi menene manufar aikatawa an sai koma zuwa ga ikhlasi kenan wa hal arada bihi Allah ta'ala wa dar al-akhirah shin wannan aikin da ya halatta yana nufi ya samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne ya samu ta goma shi a ranar lahira fa yakun rabihan sai zamanto mai riba yayi riba aw ko ku arada bihi dunya wa ajilaha yayi wannan aikin nan yana neman duniya da kuma sakamako dan haka fa yakhsira zalika ribha sai zamanto yayi asaran wancan ribar ko da ku bai sami zunubi ba tunda aikin halal ne dama ai akwai al'amari wanda yake mubah na mana bayani akan wannan tabaqat imma in kana so ka takaita su kashi uku ko kashi hudu ko alwajib abin da yake almubah ko a ce jaiz sannan ko haram in between ka iya sanyawa wanda yake abin mustahab a can sai ka tsarma wato a matsayin na hudu wanda yake makruh to wanda yake mubah shi ya halatta abu ne halal ba lada ka samu ba in baka bashi ba zanubi ka samu ba yanzu ba gashi ga an shigo an babba da fiya wata ba ko halal ne sai karba ka sha in ba karba ba za a rubuta ma zanubi to kaga abu ne mubah shan ruwa kana da bukata sai ka sha tunda ya halatta ka sha to akwai wasu abubuwa da yawa wanda suke suma na ayyuka haka suke aikin da yake mubahi ne me yasa ka aikata menene manufar ka ta aikatawa neman lada ne a wajen Allah in neman lada ne sai ka samu riba duk da cewa mubahi ne a baka lada a kayansa ko ku kayi shi ne kawai dabi'a ta duniya sai zamanto bakka da zunubi amma kuma ka rasa lada kamar me kenan za a iya bani misali na'am a wani ai umarni ma aka yi da shi abu ne wanda yake mustahab an yi umarni da shi shi wannan mubahi ne ya halatta ne in baka yi ba baka da zunubi a wani ai duk umarni aka yi nafila a kamar cin abinci ba farilla ba ne kamar cin abinci abu ne wanda yake mubahi cin abinci mubahi ne akwai wanda suke takaita abincinsu kwarai da gaske inna ma dai an sanya maka abubuwan da za su yi guiding ninka wajen cin abinci misali yanzu abinci da ka ɗauka ka ci shin ka ci ne kawai saboda al'ada ka kashe yunwarka in ka ci saboda ka kashe yunwarka shikenan ba matsala saboda me yake cin abinci ya buku ba kwa cin abinci ne saboda a kashe yunwa a ana cin abinci saboda a kashe yunwa haka ne ko ba haka ba ana cin abinci a sha ruwa saboda a kashe yunwa da kishirwa to ka ci abinci ka sha ruwa abu ne wanda yake mubah ya halatta baka tumbatsa ba in ka ci ka tumbatsa har iya wuyan nan kai haramun kana da zunubi sai ka ci daidai yadda aka ce misali ka ci abinci ka koshi ka sha ruwa abu ne wanda yake mubah ba lada ba alhaki to amma sai ka duba a cikin ayyuka ana so kai muhasaba makanka shin abincin da ka ci yunwa ce ta dame ka kawai kake so ka kashe ko ko wannan abincin da ka ci abinci dan kana so jikinka kuma har ido bayan ka kashe yunwa ka samu ƙarfi yadda ba za ka yi kasala ka gaza wajen bautar Allah ba kamar yadda magabata suke yi suna cin abinci domin su samu kazar-kazar ne wajen bautar Allah kar su gaza in an je wajen jihadi in an zo wajen sallah kada su yi kada su nuna karaya kada jikinsu yayi rauni su kasa yin sallar dare to kaga yanzu sai ya zamanto mutum ya ci abinci mubah ba lada ba alhaki dan ya kashe yunwarsa ya kashe yunwarsa shikenan alhamdulillah kaga kenan arada bihi dunya wa ajilaha a haka fa yakhsiru zalika ribha yanzu shi ya asaran wancan ribar ladan da za a rubuta na kyautata manufa amma wancan na farko kuma ya ci abincin dan ya kashe yunwa kuma ya samu karfin jiki ya taimaka masa da niyyar in ya ci abincin yana son jikinsa kuma ya samu kazar kazar yadda in ya tashi botar Allah ba zai kasala ba da wannan manufa yayi to kaga yanzu shi yana da riba ya ci abinci kuma Allah ya kashe yunwarsa kuma Allah ya bashi lada yayi riba na'am rashin cin abinci ana cin abinci ne sahabbai suna cin abinci da saddarwa maki a inda a rashin cin abinci zai zama to laifi sai idan mutum zai mutu kuma abincin yana nan abincin yana nan kuma rashin cin abincin zai sanya ya mutu to wannan shine zai zama to yayi laifi suna cin abinci ne da saddarwa maki arwamako shine akhirun nafsi akhirun nafsi wato numfashin ka na karshe your last breath shine arwamako to sahabbai suna cin abinci ne lissadir wa maki wai dan su tare numfashin su na karshe kar ya fita shi yasa su ba sa cin abinci kamar yadda muke ci a ba saba ba ba su rayu su akan haka ba wai kana three square meals a su ba haka suka sani ba suna cin abincin amma ba irin yadda muke yi ba sau da yawa sai su ci abinci sau daya a rana ka duba hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hadisin Abu Hurairah ta Allah ya rada shi Bukhari ya kawo da wasu a'imma yace yunwa tana kan dame su har su dauki dutsi su daura a cikin su har manzon Allah ya kan yi haka sallallahu alaihi wasallam hadisi ga sunan masu yawa ma ingantattu wanda aka haka to irin abincin da suke ci sai a ce gurasa ce annabi ya gugutsira ta an ba mu wannan an tsoma a miya an ba mu wannan ya ci an tsoma an ba mu wannan shi ma ya ci Abu Hurairah annabi ya kawo masa nono yace ya sha ya kafa kansa ya kurba ya kurba ya daga ya mika wa annabi annabi ya sake bashi ya sake cewa sha ya sake sha na biyu ya sake mika masa annabi yace sha ya sake sha na uku ya mika wa annabi annabi yace sha yace wallahi babu wani gurbi a ciki na wanda zan iya zubawa a koko ne fa a koko ne kurba guda uku ta wadatar da shi wai ya koshi alhali da faduwa yake saboda tsayinin yunwa so ba yadda muke cin abinci suke ci ba dan abinci kadan su ya wadace su kai ne jakar ka in ta bude dama ka saba zarawa kana yi kana shan ruwa kana yi kana shan ruwa to sai mutum ya ci da yawa to su suna cin lissadir wa maka cikin hadisin Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yaki suka tafi suna dawowa guzurin su ya kare sai ya ce duk shine shugaba ya ce kowa ya kawo guzurin sai aka tara wasu yan tsirarin dubinai dubino kwaya daya yake dauka ya bawo kowa a rana daya kai ka isa ka rayu da dubino daya to su ku san conditioning jikin su akan haka shi yasa sai suka saba dubino daya yace tsotsansa muke kaman yadda yaro yake tsotsan nonon gyatumarsa in ka saba taunawa zaka yi sai ka niga kana tsotsa kana hadawa da miyau sai kuma gobe in Allah ya da sake baka dibino daya kuma suka rayu kuma tafiya suke akan hanya kuma daga yaki suke so su sun conditioning jikinsu ba su saba cin abinci da a ce yin haka kuma abincin yana nan za su ki ci wani lokaci da ce yin hakan laifi ne annabi shi ba zai yi ba mashi kuma ba zai sa sahabban nasu su yi tabbata akan haka ba don haka suna cin abinci ne lissadir wa mat a inda zai zamanto laifi rashin cin abinci sai idan har mutum zai jigata zai fita a hayyacinsa ko ya iya kawo masa mutuwa ko suma kuma ga abincin kuma ya kici to anan ya aikata laifi saboda Allah ta'ala ce wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku don Allah yana tausayin ku to don haka mutum sai wa kansa muhasaba akan haka ko yanzu misali ga wani misali wanda zai je shi yayi karatun boko misali ya shiga makaranta ya je shi ya ta karatu har ya yi digiri ya zo shi yana neman aiki da wace manufa ya yi wannan ɗin ya yi ne don ya samu aiki ya yi sai mota ya gina gida ya auri matar da yake so ya dinga samun kuɗi shi kenan halal ne in ya same shi ta hanyar halal amma ya rasa riba. A'a, yayi karatun ne domin yana so ya samu abin da zai rufe asirin kansa, ya taimaka ma iyayensa kamar yadda Allah ya umarni ka taimaka ma iyayenka, ya sada zumunci, sannan kuma ya taimaki addinin Allah da abin da ya samu a ciki. Misali, kuma dan in ya samu kansa a wani position, yayi kokarin kare wa musulunci kada wada wannan manufa ya shiga, to inda wannan manufa ne shi yanzu yana da riba. Wani misalin kenan ko? To wannan shi ma janibi guda kenan na muhasabatun nafs, shine wanda ya kawo shi nau'i na uku, an yuhasiba nafsahu ala amrin mubahin lima fa'ala. Mutum ya kansa muhasaba akan abin da yake halal, yayi shi ne akan me? Duda halal ne amma akan me yayi shi? Wa hal arada bihi Allah ta'ala wad darul akhirah, yayi ne dan nufin addinin Allah da samun lada a wajen Allah. Fa yakunu rabihan, in haka ne to yayi riba. Aw arada bihi ad-dunya wa ajilaha, ko ko yayi wannan abin da ya halatta dan dai kawai samu duniya ne da kuma sakamakon ta na gaugawa da ake samu. In haka ne fa ni'ma, tunda halal ne ya aiwatar kuma dan ya samu duniya shikenan. Amma fa yakhsira dhalika ribha, yanzu yayi hasaran wancan ribar. Wa yafutuhu adh-dhafr bihi, kuma samun rabauta da wancan ribar ya kubce masa. To mutum ya kansa muhasaba kan aikin. Over to you, akan me kuka je kuka iyo karatun ku da kuka yi wanda suke karatun boko, aikin ku da kuke yi kuka nema na gwamnati kuna yi, akan me kuka neme shi? Akan wannan layin ne ko akan wancan? To mutum sai ya kansa muhasaba. In kana yi makanka irin haka, to zaka dinga kyautata niyyarka a cikin abubuwan da zaka yi. Duk lokacin da zaka yi wani abu, zaka yi tunani ka halarto wannan abun, fa addini zai iya shiga, za a iya samun riba a cikinsa ta lada. Don haka ba in kyautata niyyata domin na samu riba. Mun fahimta? Kamar mutumin da ya iyo cefa ne ya kawo gida, ya sauke nauyin da Allah ya ce yi, ya sauke nauyin da Allah ya ce yi, amma ya iyo cefa ne ya kawo gida, sai ya kawo shi dan ya sauke nauyin da Allah ya, kuma da zimmar sadaka ya kawo musu da wannan kudirin a zuciyarsa. To kaga shi yana da matakai biyu: ya sauke nauyi, ba za a kama shi da laifi ba, kuma yana da ladan sadaka. Cikin hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas, hatta ma taj'al fi shimratik, har abinda zaka sa a bakin matarka sadaka. To don haka cikin ayyuka sai a dinga muhasaba, bayan ka aiwatar da aikin, shin aikin nan ka a wani ma'auni yake, da wace manufa ka yi shi? In an san dacewa, sai a gode ma Allah. In kuma an samu khalal, an samu takasiri, gazawa, an samu tasgaro, an samu buga, to sai a kokarin kyautatawa a gaba, dan kada shi ma ya sararsa kamar na baya. Muhasabatun nafs din kenan, amfaninta kenan, za ta sanya ka kyautata ayyukanka su daidaita tun kafin ka je kiyama a maka lissafin, gara kai makanka tun anan duniya. Wa akhiru ma alaihi al-ihmal, karshen abinda sakaci zai iya shiga cikinsa, wa tarkul muhasaba, ko wa tarakal muhasaba, wato mutum ya zamanto yayi watsi da yawa kansa muhasaba, gayar sakaci kenan. Al-ihmal shine sakaci, mutum ya bar bi makansa muhasaba. Wal istirsal, kuma mutum ya zamanto ya doge a kayan aiki da yake yi irin na baya wanda ba a so, ma'ana ya doge wajen rashin yi makansa muhasaba, shine istirsal. Wato al-israr shine istirsal, al-israr dogewa akan abu, yazan ya doge akan ayyukansa ba tare da yi makansa muhasaba ba, gaba gadi kawai ke ta yin ayyukansa, baya waiwayawa ballantana ya dora su a ma'auni. Wa tashilul umur, ya zamanto al'amuran da yake aiwatarwa ya dauke su sako-sako, baya dauka al'amuran da tsanani, baya waiwayawa ballantana ya dora sa a ma'auniya mustankade da rairaya gani yake abun mai sauki ne ku daina sharuwa da hannun hagu wa tamshiyatiha kuma ya zamanto yana sakewa ransa wajen aiwatar da abin da take so to wannan shine karshen sakaci da mutun zai yi fa inna hadha yaqulu bihi ila alhalak domin wannan yin haka zai karkatar da mutun zuwa ga halaka ne wa hadhihi halu ahli alqurur wannan kuma yanayi ne na wadanda suke rudaddu wanda yake rudadde shine wanda zai rika ihimali yana sakaci cikin al'amuransa baya yi wa kansa muhasaba ya doge wajen aiwatar da ayyukansa ba tare da waiwaye ba gani yake al'amarin kawai mai sauki ne aiki in an yi shi ayi shi kenan tasilul umur kenan ai kana ga in kai sallah ayi shi kenan inda in sallah yinta ne kawai shi kenan annabi da bai ga wa Khallad ibn Rafi' al-musu'u fi salatihi yace irji' fa salli fa innaka lam tusalli ba ko ma kai sallah ba kai sallah ba sai da ya sau ku fa annabi yana cewa ba kai sallah ba a masallacin annabi ba ma masallacin azrai ba kuma a zamanin annabin kuma annabi na zaune a wajen albarka na nan amma ya shigo masallacin annabin tare da annabin na zaune yana ganin sa yana sallah yace je kake sallah ba kai ba to kaga ashe mutum ba zai dauki al'amari da sauki ba kaga cewa ai in kai sallah kawai shikenan ai kai ta in kai azumi kawai kai in kai kaza ai kawai kai a waiwaya baya torata a waɗannan ma'aunan da aka ambata anan ne zaka iya ganewa shin yayi ko bai yi ba nauyin ya kai ko nauyin bai kai ba dan sai aiki mai nauyi ake dorawa ko fa amma saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatin radiya wa amma man khaffat mawazinu in ba shi da nauyi fa Allah ka mana sani to mala yace wa hadhi halu ahli al-ghururi irin wancan da aka ambata shine yanayi na waɗanda suke masu rudin kansu da ayyuka yumgidul wahidu aynayhi anil waqi al-anil awaqibi wa yattakilu ala al-afwi su ahlul gurur dayan su sai rintse idaniyarsa anil awaqibi gabarin sakamakon da zai zo na karshe shine awaqib jam'in aqiba aka ce wal aqibatu littaqwa karshen al'amari abun godiya yana kasancewa ne ga mutumin da yayi aikin sa ya cika ma'auni na taqawa to su ahlul gurur sai su rintse idanunsu ba sa hangowa yaya karshen al'amarin yake da Allah ya ce wal aqibatu littaqwa wal aqibatu lilmuttaqin su ba wannan suke do in sun yi aikin kawai shikenan wai ba za su dora aikin akan ma'auni shin ya dace da taqawa ya dace da waɗannan matakai da aka ambata na muhasabatu nafs ko bai dace ba wa yattakilu ala al-afwi kawai sai dinga dogaro akan yafiyar ubangiji cewa ai ubangiji mai gafara ne mai jinkai ai Allah ya ce ba zai wanda yaje inna Allaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wannan ayoyi na rangwame su zai dinga tunawa ba zai dora aikin nasa akan ma'aunin hakikatan ba fa yahmilu muhasabata nafsihi don haka sai zamanto watan yayi sakaci wajen yi makansa muhasaba wan nazara fil aqiba sai zan yayi sakanci wajen duba yaya karshen al'amari kan yake kasancewa shin aikin nan ya karbu ko bai karbu ba ya cika ma'aunan da aiki ke karbuwa a dalilin su ko ku bai cika ba ba kowane aiki Allah ke karba ba sai aiki wanda ya cika ma'aunan da Allah subhanahu wata'ala yake so bayan sa suke yayi wa idza fa'ala dhalika idan ku har mutun ya kasance ya rantsa idanansa baya duba karshe ya dogara ga yafiya ne ta Ubangiji, baya yi makansa muhasaba, baya duba ya karshe al'amari yake. Sahula alaihi mawaqa'atu dhunubi, afkawa cikin zunubi sai zan ya sauki a wajensa. Yin zunubi ba zai zan komai ba, duk wanda yake tunanin cewa Allah mai yawan yafiya ne, abin da yake tunawa kenan, to zai dinga laifi. Dan duk lokacin da ya laifi ma ba zai razana ba, zai tuna yafiyar Allah tana nan. Ai sai ya dinga tuna, ai an ce Ramadanu ila Ramadanu, aljumu'atu ila aljumu'a, ko as-salawatul khams waljumu'atu ila aljumu'a wa ramadanu ila ramadanu mukaffiratun lima bainahunna. Sai dinga tuna irin waɗannan, cewa ai salloli guda biyar, Ramadan zuwa Ramadan, Juma'a zuwa Juma'a, masu kankarewa laifuka ne a tsakani. Sai dinga tuna cewa ai abinda Allah subhanahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya ambata cewa a wanda yaje umara a cikin Ramadana kaman yayi aikin hajji tare da ni ne, to shi yasa ka ba abin da ya dame shi zai aikata duk abin da zai aikata, zai wawo da kudin al'umma, shikenan zai je shi umara, za a je a kama taki a Sheraton ko a Hilton ya kashe miliyan 40 a cikin Ramadana, shi da iyalansa, wani ma miliyan 100 zai kashe, ya ɗabi iyalansa da matansa da ƴaƴansa, a je a zauna a can, ana sayayya da daloli, ana facaka, ai an yi Ramadana a harami. To irin wannan zai dinga dubawa. Talakawan kuma da ba za su iya zuwa a can ba, sai su dinga tuna ai alwala idan ka yi, ai ta wanke maka zunubanka, ai an ce duk takawa da za ka yi zuwa masallaci ta ana kankare maka zunubi, shi ya saka in ya je masallaci ya tattaka ya tattaka ya je, shi ya dawo kuma zai zauna zai yi ta gulma, zai ta zagin mutane, zai an namimanci, zai aikata waɗansu laifuka, yana jiran wata sallah ta zo ya tattake zunubin, zuwa masallaci ya tattake shi. Ai ka san duk wanda yake rudin kansa, shi yasa aka ce ahlul gururi, waɗanda suke rudar kansu rudaddu, kullum yumgidul wahidu ainihi anil awaqibi, zai dinga ran tsaidaninsa ne yaya aiki yake kasancewa a ƙarshe, ma'auninsa, karɓuwarsa a wajen Allah da sakamakonsa. Wa yattakilu alal afwi, sai dinga dogaro akan yafiyar Ubangiji, waɗannan shortcut ɗin zai ta dubawa. Don haka fa yahmilu muhasabata nafsihi wa nazara fil aqiba, fa zai dinga yin wa kansa muhasaba ba. Wa idha fa'ala dhalika, in ko haka ya dinga yi, to sahula alaihi muwaqa'atu dhunubi, afkawa cikin zunubi zai zanya masa sauki, ba zai dinga shayin yin zunubi ba. Wa anisa biha, kai zai rika ɗiba kewa ma da ayyukan laifi. Wa asra alaihi fidamuha, fidamuha yayewa, sai aka ce fidam kaman yayewa yaro daga nono, yaro in aka cire shi daga nono yana komawa kuma ba ya komawa, to ana nufi wato kabar irin waɗannan laifukan, sai ya zamanto yana ɗeba kewa da aikata zunubi, yayewa zunubi gabaransa, kuma asura alaihi sai zanya masa wahala. Kullum yana aikata laifin, in ma har zuciyarsa annafsul lawwama tana so ta nuna masa cewa laifi kai, to shikenan al'amaratu bisu'i, ita kuma sai ta mamaye, sai ce masa ahaba, ai ba wani abu bane, yafiya ta Ubangiji, ka duba waɗanda wasu ma farfesun mutum suke cinye, kai kuma na kai haka, ai Allah ya ce zai yafe mu mutane kaza, sai dinga tunawa, sai samu kwanciyar hankali, cewa ai an zuwa ranar alkiyama akwai masu manyan laifi, kallo ya koma kansu ba tasa ake ba. Wannan duk yana daga cikin rudi wanda annafs da muka karanta kashi uku nan ko, to waɗannan annafsul lawwama in ta zo za ta mamaya wacce al'amaratu bisu'i, to kuma sai ta fusgi mutum. To amma in har mutum yana wa kansa muhasaba, muhasabatun nafs, ka dora kanka a ma'auni, ka dora kanka a mu'amalarka da kake yi, ka dora kanka a furucinka da kake yi, ka dora kanka a abincinka da kake ci da kudinka da kake samu, ka dora kanka akan kashe kudinka da kake yi, ka daura kanka akan sauran mutane haƙoƙin su, iyaye, ƴan uwa, makwabta, waɗanda suka girme ka, waɗanda suke ƙasa da kai, shin yaya mu'amalantar su kana cika haƙoƙin da Allah Ta'ala ya ce ka cika musu? To mutum sai dinga yi kansa muhasaba cikin abin da ya gabata na ayyuka. Wannan yana cikin muhasabatun nafsi ba'da al'amal. Mutum yake kansa muhasaba bayan aikin da ya aiwatar. Insha Allah sai ya sami dama inda ya ga akwai tasgaro sai ya kokarin gyarawa a gaba. Amma wanda baya haka, to tabbas a ranar alkiyama sai ya ga an taro masa rubutu na ayyukan da ya aikata, ga samfoti kuma visual a nuna masa, ga lokacin da ya kaza, ga lokacin da ya kaza, in ma har ya musa a nuna masa duka gashi. Malai ce wa jima'u zalika an yuhasiba nafsahu awwalan alal fara'id, matattaran wannan al'amari na muhasaba, muhasabatun nafs ba'da al'amal, shine mutum ya kansa hisabi awwalan, karan farko, alal fara'id, akayin aibubuwa wanda yake na farilla, ayyukanka na farilla wanda Allah ya dora maka, sallah ita ce mafificiya, azuminka da kai, aikin hajji, sada zumunci, biyayya iyaye, abubuwan da yake na wajibi da Allah ya dora akanka. Mutum sai yayi wa kansa muhasaba akan su na farko kenan. Fa in tazakkara fiha naqasan, idan mutum ya fadaka cewa a cikin su akwai tasgaro, watakila sallar sababu nutsuwa a cikinta, ko kuma azumin sa akwai khalal, ko ayyukan sa wanda yayi an samu matsala, an samu tawaya, tadarakahu, to zai kokarin ya riskar da wannan gibin da aka samu, imma bi qada'in, ko dai ya rama, au islahin, ko kuma ya kyautata shi, dan farilla dole cike gurbinta ake yi. Wasu malamai suka ce ko kuma ya dage idan an sami takasiri ne a ciki, idan an sami itilafi ne asliyan abin dama bai yiwu ba, to dole sakewa zai, kamar yadda Khallad ibn Rafi'i ba dama sallar ba ta yi ba, shi yasa annabi ya ce irji' fa salli, je ka kai sallah, fa innaka lam tusalli, don ba kai sallah ba, kaga shi ya rasa ta ne asliyan, tushen nata ne ma dama roots din bai kafu ba, shi yasa aka ce je ka sake. To mutum sai ya duba idan abin da ya yi kwata-kwata dama bai yiwu ba, to sai ya sake. Idan kuma shi yasa ce imma bi qada'in au islahin, ko kuma ya kyautata, sai ya kyautata shi yadda abin zai kyautata, yadda abin zai gyaru, idan wanda zai gyara ne, sallah kana gyara ta koda a cikin lokacin da kake yin ta, kuma ana iya gyara ta ko bayan an yi ida, haka ne ko ba haka ba? Ko ma makaranta, ko ko mutum ya riskar ma irin waɗannan ibadodi da yawaita nafulfuli, domin a kiyama Allah Ta'ala yana amsan nafulfuli ya daga martabarsu. In sallolinsa ne ya ga cewa an samu khalal kuma lokacinsu ya wuce, to sai ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen kyautata nafulfuli, wala Allah waɗannan su cike masa gurbi insha Allah. Haka nan in azumi ne, thumma yuhasibuha ala almanahi, sannan sai ya ransa muhasaba akan ababen da aka hana. Fa in arifa annahu rattakaba minha shay'an tadarakahu bitawbati wal istighfar wal hasanati almahiya, in mutun ya fahimci cewa ya aikata wani abu daga cikin ababen da aka hana, tadarakahu bitawba, to zai samu ya cike gurbi ne wato da tuba, zai tuba ingantacciya dangane da wannan laifin. In bai yi kansa muhasaba ba, ba zai san cewa yayi laifi ba. Wal istighfar, zai ta yin istighfar. Wal hasanatil mahiya, zai dinga yin kyawawan ayyuka wanda za su shafe wancan. Allah ta'ala ya ce aqimis salata liduluki shamsi ila gasakil layl, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minan layl innal hasanati yudhibna sayiat dhalika dhikra lidhakirin. Suratu Hud ko. Allah madaukaki ya ambata cewa kyawawan ayyuka suna shafewa munana. To in mutun yaga cewa ya aikata wasu ayyuka na laifi a baya, bayan yayi wa kansa muhasaba, to yanzu kuma sai ta istighfar, yana tuba, ya kyautata ayyukansa a gaba, kuma ya ta yin ayyuka kyawawa waɗanda Allah subhanahu wataala zai shafe masa waɗancan laifukan da ya aikata na baya da su. Annabi ce wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ka biye ma mummunan aiki da ka gabatar a baya, yanzu bayan tuba kai ta yin kyawawan ayyuka, tamhuha, za ta shafe waɗancan munana. Thumma yuhasibu nafsahu ala al-ghafla, kaga matakai matakai, can ala al-fara'id shine wajibi, sannan al-manahi abinda aka hana, no go area da mutum ya tsallaka. To yanzu kuma sai yayi makansa hisabi akan rabkana, rabkana da yayi bata lokaci, bai yi tunani wajen aikata abinda ya dace yayi amfani da lokacinsa ba, rabkana. Thumma yuhasibuha bima takallama bihi, sannan sai mutum ya yi makansa hisabi cikin maganganun da yake yi daga safiya zuwa yanzu, maganganu nawa kai, majalisi nawa ka zauna, yi kokari ka tuna maganganun da kai, shin maganganun ka san cewa fa suna nan a rubuce a littafi a wajen mala'iku, shin waɗanda zaka santa goma shi ne a wajen Allah ko kuwa? To mutum sai ya kansa muhasaba, shi yasa annabi ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kai wa kanka musahasaba tun kafin kai magana, anji annabi. Shi yasa yace wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyakul khairan, to ya faɗi alheri, aw liyasmut, ko kuma ya shiru. A to in bayan ka riga kayi magana, ina magana shiru kuma ta zo? Ai ma'ana annabi yana tsinkayar da mu ne cikin hadisin boyayyar ma'ana, in zaka yi wa kanka magana kai almuhasaba, almuhasabatu qabla al-amali kenan, kafin kai aikin ka auna, in maganar alheri ne faɗi, in ba alheri bane yi shiru, kai wa kanka muhasaba kuma ka kubuta. Aw mashabbihir jilahu, ko mutum yi wa kansa muhasaba a kayan inda kafafunsa suka taka, inda kafafunsa suka kai shi, wajajen da kaje, eh kaje masallaci, eh kaje ka wajen neman abinci, wajen sana'a, eh kaje ka gaida mahaifanka, eh kaje ka yi zumunci, eh kaje ka tashyi'i na janaza, eh ka taka kaje ka gaida mara lafiya, eh ka taka kaje ka yi kaza, wa'annan tattakun du masu kyau ne, alhamdulillah, sai mutum ya gode wa Allah. In ya duba ya ga wajajen da ya je a wuni irin waɗannan ne, amma in ya duba a wuni sai ga eh ya je shi wajen viewing center, wajen kallon ball, a zero, a ya taka ya je shi wajen kaza, zero, a ya taka ya je wajen kaza, to sai ka ga abun bai kyau ba. To in har ya ga irin haka, to sai kokarin gyarawa da abin da aka ambata na baya, tadarakahu bitawbati wal istighfari wal hasanatil mahiya. Aw batashat yadahu, ko abin da hannayensa suka damka, Qur'ani ya so madauka da asuba, shine farkon abin da ya awunansa, ya dau Qur'ani ya bude ya karanta, alhamdulillah, sai ji dadi a ransa, wuninsa ya fara da alheri. A'a, asuba ne mutane sun je su masallaci, shi farkon abin da ya fara maimakon sallah, lallabawa ya gidan wasu ya dauki kayansu, lamar ya lalace. A'a, amfane da wannan daman ya je shi ya mika hannunsa ya kama jikin wata yarinya, al'amar ya lalace. To sai wa kansa muhasaba, mai hannayensa ya damka, aw sami'athu udhunahu, ya kasa kunne ya ji, shin alheri ya ji a wuninsa, ayyukansa da suka gabata ya kasa kunne ne wajen jin alheri ko ko sharri? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, ماذا أردت بهذا شن دكان وطنن أبابي دنا أيواتر شن منين ما منفينسو ولما فعلته ميساني أيوكا نانون ننغباتيا ركا جنازة غيد مر الله فيا سادة زمونتي دا أكجي زوا مسلاتي دا يي مي منفر نمان يردر الله ني ولمن فعلته كما غوانيوا a naje gaida mara lafiya ne yaje ya gaida mara lafiya ba don Allah bane saboda wata manufa ce ta duniya babar yarinyar da yake nema ne kar a ce bai je ya gaishe ta ba shi yasa ka ya kama hanya je ya gaishe ta bacce da lafiya kaga babu lada a ciki ko yayi ne saboda wani garadi na duniya a masallacin da yaje shi jami'in alal haqiqa shi ba jami'i yake so yi ba sabawa yayi sallar sa wani waje ko kuma yace kai wannan nan da ina ga ban same shi ba bar dai an ce ina zuwa masallaci kaza can din ya kamata in je nayi na je ne dan mu haɗu da shi shi manufar sa masallacin da yazo dan ya haɗu da wani ne ba wai sallar ce ta kawo shi ba lima fa'altuhu wa liman fa'altuhu wa ala ayyi wajhin fa'altuhu kuma yaya ne aikin ya cika wancan ma'aunin da aka ambata na haqqullahi guda shidan nan da aka fada wa ya'lamu kuma mutun yana sani annahu la budda cewa fa ba makawa ko yayi wa kansa muhasaba ko mutun bai wa kansa muhasaba ba ba makawa an yunshara li kulli harakatin wa kalimatin diwanani duk motsin da kai a ranar alkiyama duk motsin da kai duk kalmar da ka furta a nan duniya sai an bude maka diwani guda biyu kundi diary sai an bude maka diary guda biyu na farko liman fa'altahu gawane ne don wa kai aikin shine mata na farko ikhlasi ko don wa kai aikin shi dai Allah ala lillahi dinul khalis وما امر الا لعبد الله مخلصين له الدين وكيف فعلته كما يا كاي aikin kaga mutaba'atu rasuli tazo fal awwalu wannan na farko da za a yi mutun tambaya liman fa'altahu su'alun an al ikhlas tambaya ce za a maka akan ikhlasin ka sarkake niyya domin Allah Allah ka taimake mu wajen sarkake niyyar mu ga dukkan aiki don wallahi in ba a samu tsarkin niyya saboda Allah ba sai a yi aikin banza wasani na biyu su'alun anil mutaba'a tambaya ce da za a maka wajen biyayya naka ka kaga na wani malamin ka ne ya faɗa ko da babu dalili a haka zuciyarka take so koko kayi ne yadda manzon Allah ya ce to za a maka tambaya kan mutaba'a ashe kenan ba kowane aiki ake karɓa ba sai an duba ka cika haƙƙin Allah ka cika haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙin Allah shine ikhlasi haƙƙin manzon Allah wanda shi ma yana dan fara ne cikin haƙƙin Allah shine almutaba'a kabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya bi manzo to ya ma bi Allah kawai qala Allah ta'ala Allah ya ce liyas'al as-sadiqina an sidqihim cikin suratul ahzab liyas'ala as-sadiqina an sidqihim domin Allah ta'ala ya tambayi masu gaskiya dangane da gaskiyar su wa yu'adhibu al-munafiqina in sha'a ay yatubu alaihim to kaga Allah ya ce ai abin da ya ambata domin a ranar alkiyama zai yi tambaya ga masu gaskiya waɗanda suke siddiƙai waɗanda suka bi abinda Allah ta'ala yayi umarni sau da kafa su ma za a tambaye su akan maganar su da suka faɗa ta gaskiya da aikin su da suka yi a bisa yadda ya dace to malai ce fa idza su'ila as-sadiquna an sidqihim yanzu idan aka tambayi masu gaskiya akan gaskiyar su aka musu tambaya da kididdiga akan gaskiyar da aka san sun faɗa wa husibu ala sidiqihim, aka musu bincike akayin gaskiyar da suka fada, fama dhannu bil kadhibin, to me zatanka kuma game da wanda suka yi ƙarya, me gaskiya ma an tabbe shi, me gaskiya an masa kididdiga an masa bincike, to ina kuma wanda yake yayi ƙarya? Allah Ubangiji ya sanya mu cikin masu gaskiya. Allah ya ba mu iko wajen yi wa kanmu muhasaba, kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tsarkake mana niyyar mu, ya kyautata mana ayyukanmu, ya mana kyakkyawan ƙarshe, ya lullube mu da rahamarsa wajen shiga aljanna. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya tara mu aladan wanda muka yi kuskure, muna roƙon Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum.